Kigowa Zauren VOA. Yau ma dai muna kasar Ghana kuma zamu saurari marafin sarkin Hausawa na Greater Accra inda ya jawabi akan harshen Hausa na mutanen Ghana. Bismillah marafin sarkin Hausawa.
Assalamu alaikum. Honorable ai maganganu da yawa. An faffadi abu da yawa amma abu guda ne ba fadi ba. Hausan da muke Hausan da muke Ghana nan duniya duka ba inda ake yi she Ghana. Ko ina ka je ka bude bakin ka nan ce kai dan Ghana ne ko ba haka ba? Ko ina ka je amma ka zo Ghana sha ce ba Hausa, kuma Hausan mun ga nan kawai muke yi within the confinement of Ghana. Don ka je outside Ghana kana magana ma ba su understanding ka. Ka gane? Amma ka zo sha ce kai ba Bahaushe ba, kuma Hausan mu kuma mu muke da shi mu nan mu Ghana mu kawai. Don nan kawai wani zai ce ma wai ya dog off ya kura.
A sunana Abba Jibrin Abdulhamid dan da kuma to tambayar da na so na yi da farko ina jin ranka ya dade ya dan shiga ciki ya dan ba da amsa ta ya warkar da ni wannan. To abin da nake so in tambaya shine na farko, ni dai yanzu babana anan Ghana aka haife shi, mahaifiyarsa ma anan aka haife ta, haka babata anan aka haife ta, mahaifinta ma anan aka haife shi. To amma ni an je an haife ni a garin Kano, kuma yanzu zamana ya dawo nan kasar Ghana, kuma a cikin yarurrukan Ghana a santi ko an karanci ko na abi ko ɗaya ba na ji
ranar sallah don is a security threat. Magana zumta ba da yake yi a ranar Eid, so da maganganun da yake yin nan idan ba an duba ba zai kawo tashin hankali. Kuwa zamanin ka ya kyau saboda lamarin zango kana kokari kare zai zuba ma kasa cikin furan da kake yi, shi yasa ya kamata a duba wurin nan, duba maganar shin nan da kyau a yi magana na kenan.
Assalamu alaikum. Once again, ni dai ina zuwa ta Toronto. So ina samani since kana cikin part of the government, current government da ke mu duka kuma goal mu ne muna son garin yayi kyau, ba mu duka regardless of wanda ke govern. Bayan wannan duka batun passport da sauransu, I just want us to look at or concentrate kan abin da muke deny kanmu as a state, potentials, the huge amounts of potentials da ke zango on all aspects, da kuma exclusion da ake musu da ba su take part neither in the growth or economic aspect of the nation, ba su take part because yan denying ka Ghana card for example cikin digital age da muke nga, you can do nothing with all your qualifications ba ka kai komi because ko ina ka je an demand Ghana card as a substitute maybe an cheap passport. So let's look at it from the state side, ba mu concerns mu zango ko ba kama financial, economic and developmental aspect in shi mu concentrate ka wannan yankuri.
Yanzu inda muka kai mun riga mun ci lokaci, wannan ya bukaci magana. In ya gama sarki kwashi man yayi magana an kulo su duk wannan abin nan.
Sunana Sarki Kabiru. Ni magana na guda biyu ne, farkon magana bisa kan wanda dan wana yayi, na biyu kuma bisa kan wanda Honorable yayi. Mutanen mu wayanda ke bayan gari, wayanda ba su Ghana suke shigowa, amma magana na zai je ga sarakai ne da malumma, saboda idan ba ko yazo ba wurin Honorable zai sauka ba wurin sarki zai sauka ko malami. Kuma in yana bukatun wani abu cikin gari, sarki zai tambaya wanda ya sauke shi. In Fulani ne wurin sarkin Fulanawa zai sauka, in Bamoshe ne wurin sarkin Musawa zai sauka. To wayannan sarakan da malumman mu ta ya su kuma za su yi su taimaki Honorable cire wannan bakin nan cikin su saboda samu zaman lafiya. Magana na duka kenan.
Jama'a assalamu alaikum. Alhaji Garba yayi na batun suna sai ne mun nan. Mu ga mu kanmu gaskiya, Najeriya suna samun wannan matsala. Garba Sokoto, Abubakar Katsina, ka gani wannan abin nan su da kansu yana affecting su. In dai ka zo ka Garba Sokoto, to in ba sa'a kai ba wurin da ka samu Sokotawa ba, abin da ka zo nema ka citizen ne, su kuma Sokoto citizen ne. Amma in ka zo Katsina ka samu difficult. Ina tuna akwai wani dan uwanmu da Allah ya taimake shi, tarfa mu garin shi nono, ya samu judge cikin kasan ga, ya zo masarautar mu ya educate mu, yace mu fita daga wannan sunan nan Abubakar Katsina Usman Kano, ka gane ko? Ehe, shi yasa maganan da Alhaji Garba yana, ina da question mark wurin nan. Mu tsaya mu ma nan mun gane da muka zauna da muka ci kakannin mu suka haife mu, muna da sani wadan in kai kira daidai ba sai ka je deep ba, tarihi da ba takarda kowa wani rift ya zo Ghana har da annan ma wani shekaru can da suka je ba kowa kasan Ghana ba kowa, sannan gorko su ya zo wuce wani yana da aka mashi nima aka kulle yace shi ga ne shi ba ganiyan bane shi Golko Suman ne officer daidai ya fito ya zo office kenan yace who is that Golko Suman, yace mu hi aka ce a bude shi da aka bude shi yace go home straight nan ni manga aka ce wuce na lado aka ce wuce yasa ku bar mu educating kanmu inda muke da abin da ke damu mu yi maganin abin ya mun ya taimake mu don kamun dora mu wurin abu kaya diwa
maganan da mai martaba ya gaya ni sunana Ben Abdallah Banda bandan nan suna ne kuma kabila ne amma kowa ya san kaman bandawa nan suka fito don shi yanzu naje a ofishin passport neman passport banda masayina ma kowane ne ba abinda mai shi na zai samu wani matsala ba don banda ko kwa santi akosiya santi kowa da ya san kaman asantawa da nan suka amma a cikin doka suna ba shi ake use a determine wane ne dan gana ba don shi ordinarily nan da kai ya kace kaman ni suna na Amadu Kano Amadu Hakuto ba abinda zai tare ka samun passport amma in ka je wurin ka samu matsala a wannan lokacin nan ba ne wurin ba mai martaba ba lawyer wurin don shi abinda zamu yi mu samu matsala duka mu dunga kiyaye wannan abin shine na biyu kuma batun spellings sunan naki mutane wannan kuma ba wannan ake amfani a ce kaman kai dan gane ne koko kai ba dan gane bane akwai wanda suke kiran kansu Amadu Amadu koya Haruna Harun Muhammad MU Muhammadu Mamaru Dagomba kenan shine Fuseni Hussein don shi spellings dai a wuri na ba a cikin doka ba wannan ake yi su ba amma in yayi wayan su ba su sani bane shi yasa suke insist kaman sunan ga French ne to sunan Joseph Ganiye ne sunan abin ga Elizabeth Ganiye ne ko Aaron Ganiye ne to wannan kuma fa shine na biyu kuma wani ya raise issue in kaje wurin ba baka dama kai magana wannan kuma ba hanyar shi kenan ba za baka dama ya kamata baka dama kai magana amma in kaje wurin in ba baka dama kai magana ba kai da challenge wurin director of passport ya musu kaman kana son kai petition it's unfortunate ka ba director of passport in ka ba director of passport shi ya san hanyar da zai bi da maganan o shi yasa ma shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa suka kafa wanga abin ga ofishin mu matsalan da kuke yake tare da ku danganin karban passport ku samun passport or renewal of passport in kuna da lokaci ne ku bar mu sani an ya kira mu kan phone ko kuwa an ya kira Alhaji Hallaru da she mu lead me shi mu je da shi wurin director of passport don wannan assurance director of passport ya bani kaman muna da wani matsala dangane karban passport mu bari ji insha Allah ya bani wani samari a ofishin shi samarin nan za mu yi taje da complaint mu a wurin shi don shi abinda ya kamata duka ya bani assurance we zai muna don shi shine maganan da question da ka tambaya kaman Nigeria an ka haife ka amma iyayenka yan Ghana ne nan an ka haife su kakanninka nan an ka haife su in ka duba cikin tarihinka all things being equal it means kakanninka yan Ghana ne koya shine iyayenka kuma yan Ghana ne wanda an ka haife ka dai is not relevant wanda an ka haife ka ba wannan ake use a duba kaman ke dan gane ne ko ke ba dan gane bane in daya daga cikin iyayenka dan gane ne bi ma'ana ke kuma dan gane ne don akwai wayanda akai haifan su a kasar waje amma iyayen su yan gane ne don shi wayannan mutanen nan duka yan gane ne don shi batun passportin ka yana da muhimmancin zaka je ka samu mutum guda ko ku biyu ka kare kanka gashi nan baka jin turanci baka jin ankaranci baka jin arnanci don shi mai shin nan ya leading ka zai bari komin ka yaje cikin gaggawa shi ka samu sauki a cikin karban passportin ka wanga da nasiya ne akwai yawancin mu ba mu da birth cert mu dai kuma da mun yi jirma yaran mu yana da muhimmanci an ka haife su mu karba musu birth cert mu aje muka karbi birth cert nan takaddu na haifuwa kenan ko mu samu mu ajiye musu don wata rana na biyu muka yi passport mu passport dai ina samani bai bacewa don muna gan passport kaman wani abu ne yake da muhimmanci da don shi kowane lokaci duka wurin mu yake na biyu kenan shine batun Ghana card kuma Ghana card wurin nan ne zamu je mu karbi Ghana card mu kai sassaran samu masala amma a cikin mu wayanda za su samu Ghana card duka zan roke ku mu ta keep Ghana card mun da cewa ga ganawa kowane lokaci ko yana wurina yana tare da ni shine na hudu kuma wanga dai roka zan yi muku an ka je neman passport masala ya auku wurin zan roke ku a samu hankuri kada samu an kushe samu muke abin a office mu in baka samu hanya ma ka je ka lodge complaint in ka wurin director of passport ba kai da akira mu wanda muke duka in ba mu cikin akira wanda muke duka muka zo insha Allah za mu leading ku mu je da ku wurin shine ana karshe kuma citizenship act nan mu zama da shi kaman Qur'ani na biyu citizenship act da constitution nan mu zama da su kaman Qur'ani na biyu don bai da wani girma mun yi mu karanta shi within 1 hour 2 hours mu fahimta abin da ke gudana a cikin citizenship act nan shine wanda ke cikin constitution mu kuma shi kuma bai da wani yawa abin da ke nan da yawan su na cikin constitution nan abin da ke cikin constitution nan wayansu kuma na cikin citizenship act amma citizenship act nan ka duba cikin yana farawa ne from when da an ka haife su before independence sai yazo kan wayanda an ka haife su after independence sai yazo wayanda an ka haife su after 1969 sannan 1992 don shin ka karanta wangan nan zai baka karin bayani dangane abin da ke cikin 1992 constitution na 1992 nan da abin da yake gayawa ne kai dangane ne ɗaya daga cikin mahaifinka ko ko great grandparents ka shin nan ko ko itan nan ganin ga ta fito don shi ina muku godiya sosai da haduwa na da ku a wanga lokaci da wanga daman da kuka bani don mu samu mu'amala da ku dangane abin da ke damun ku karban passport da na Ghana card na zan kamar insha Allah wanga masala ba wani jimawa ba za da abin da kokarin ku za mu samu da duyoyin ku za mu samu mafita akan wanga masala ina muku godiya sosai
zan nemi izini wurin iyaye na da kakanni na da ƴan uwa na min izini in dan yi wannan magana sunana Hawa Abdulkarim Yankwaniya ni ƴar kumashi ce na shigo Accra ina jin bai wani jima ba ina aiki da Gaskiya TV yanzu kuma ina aiki da Voice of America correspondent mai gida na kenan a madadin dukkanin sarakai nan da aka hado shin ce mafi yawanci na ji muryar Fulanawa ne ni ma ƴar uwa ku ce Fulani ce na shigo Accra muna mafita da shugabanmu na VOA Mr. Aliyu Mustafa Sakkwato muke cewa mun gode maka Allah ya saka Allah ya biya Allah ya sa kowane lokaci idan muka kira kaka zaka saurare mu mun gode
akan haka muka iso karshen wannan shiri a madadin abokiyar aiki na Hawa Abdulkarim Yankwaniya nine naku abadan abadin Ridwanullah Muktar Abbas ke cewa sai wani sabon mako
idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shiri ni ce Madina Dauda mu huta lafiya